Babban alƙaliyan Ghana, Georgina Theodora Wood, ta ci gaba da tabbatar wa al'umman Ghana da mana da hukumar ta tayi wurin tunkarar kararrakin zabe.
It is a constitutional responsibility to which, as faithful arbiters, we have pledged our unstinting loyalty.
Ta ce wani babban alhaki ne da dokar ƙasar nan ta ɗora mana a wuya. A matsayinmu na masu shiga tsakani da adalci, muna ci gaba da tabbatar da aniyarmu na yin aiki tsakani da Allah, kuma mun himmantu wurin aikin shari'a tare da yi wa al'umman Ghana alkawari. A lokacin da muka yi rantsuwar kama aiki, za mu yi gaskiya wurin warware kalubaloli don kiyaye demokradiyyar kasar.
The potentials of legal disputes arising before, during, or after the election day proper are real when they do occur. Where they cannot, with the best of intentions,
tace tana yiwuwa a samu rashin fahimta kafin zabe da lokacin zabe har ma da bayan zaben. Idan ko hakan ta taso ba a samu yadda ake so ba, to muna kyautar zaton kotunan mu za su magance waɗannan al'amuran. Babban alƙaliyar Ghana, Georgina Wood, take jawabi a wurin kaddamar da takardun tsarin shari'a akan kararraki da suka shafi zabe. Na tuntubi babban limamin 'yan sandan Ghana na ƙasa, DSP Imam Hussein, kowane irin shiri hukumar 'yan sanda take yi wa zaben ranar 7 ga watan Disamban, sai ya ce.
Abinda shugaban 'yan sanda ya lura shi ne, wannan lamari akwai stakeholders, shi ne waɗanda su ma za su faɗi a ji kuma suna da nasu rawa da za su taka a cikin wannan muhimmanci, saboda a daddale a samu zaman lafiya. Akan haka ne an kai zama da organizations daban-daban, shi ne Inspector General of Police ya yi zama da Christian Council of Ghana da sauransu, shi ne mun ka sadu da the National Chief Imam, sa'annan kuma da sauran limamai na kamar Ali Sunna da sauransu. Manufan wannan zama shi ne ya za mu yi zaman lafiya.
Daga wurin ku da yake ku aikin tsaro ne aikin ku, kuna da wani labari kamar za iya samun wata tarzoma a wannan zabe ko kuma a'a irin da ya fargaba ne da aka saba gani a kowace zabe?
A hakikatan da yake lamari ne na shani na security, kowane lokaci kana dirasa ne abin da wuce da kuma abin da kake tawakkuli kuma za ya zo. Kafin shirin ko kana tawakkuli zai yi a yi kaza, sai ka yi shirin ta. Haɗu ko babu cewa lalle wa'annan sun zauna ga abin da za a yi, ko ko wa'annan sun zauna ga abin da za a yi. Idan kowane lokaci mun samu wani labari ga wannan abin da za su yi, za mu rigaye su ne mu kame su. Amma abin da muke yi ne saboda mu kiyaye mu 'yan sanda da kuma su mutanen mu da su gaba da mu yi yadda za mu kiyaye, saboda ma kawawa ta fitina ta faso angwannin nan.
Wancan idan aka taza, sai ma ila da baya. Wannan idan aka taza, sai ma ila da baya. Ni ma in taga tawa, sannan ila da baya.